shirmanin nishadi yau bakuncin wa muka samu
wato kun samu bakuncin Abubakar Abdullahi
wanda aka sani
da Abuja Jai
to kai a mawakin nana ya kike ko hip hop ne
ina bangare ne na hip hop
to me ya ja hankalin ka har ka fara waka
gaskiya abin da ya ja hankalin na fara waka wato tun ina karami ne ina son harkar music ne da waka saboda in ga wasu guys suna yi abin yana burge ni sosai to har na kuma na ji sha'awar abin na fara to aka dai muka fara
muna mutum shekara nawa
oke yanzu za a samu irin shekara biyu haka
da fara
ko biyu da rabi
da wace aka fara
eh mun fara da wata waka ne wai mun kasa
wai mun kasa
aka yi
wa wannan mutita
oke mai mara kesa chorus din da ana cewa wai mun kasa mun zo da sabon wai mun kasa mun zo da sabon sau to shine din muke a chorus din to ba nake cewa arab ana mana kallon na karshe amma mun wata masu tashi kai na ga gidan su ba a tausi mun ci rana ce dai fa sai karkata kurin ina da bauchi dan wancan zaka zama musi I'm the one that kill you before you talk me your shorty don't talk me I hamid anything I say come tell me don't start
kuma
to wannan abin da sakon da yake cikin ta abin da ya samu ga waɗannan ne to akwai wasu guys namu da muke tare da su wato in mun yi waka mun ajiye mun rubuta to sai suke ta mana magana cewa ai ba za mu iya ba za mu yi waye ba mu ba mu da idea mu yara ne waye waye to shine abin da ya samu ga waka
to ban da wannan sai wace ce
oke to wanda dai aka fi sani na da ita gaskiya ku taka rawa ce oke ku taka rawa ya ku taka rawa ya ku taka rawa ya ku taka rawa wannan shine chorus din wannan amma su mun nake cewa everybody ne ga duka sai mu fara tare in na fara haba ne ga sai su fara tare ifa take maka phone sai mu fara tare imana sai mu fara tare imana haka ne sai mu fara tare sai mu taka indigo sai mu taka tare wannan eh gaskiya ne wannan sakon ta ne kawai dai ana cikin nishadi ne da ni da aboki na mu kuma mu kawaka da ni da biyu soja da sonic man to ana cikin nishadi ne sai aka kunna kida sai aka fara freestyle aka fara kuta karawa sai aka ji abin da zai bada ma'ana kai aka abin da ya kamar da wasa sai ana yi to sai kuma gashi nan aka zo aka kuma sai abin ya bada ma'ana
to da kafa rawa ka ne iyaye ka suka
ce eh to gaskiya dai dole dai mu iya mu ya wasa da mun kafa rawa ka sai ka dan samu kalubale wanda za a ci kai kamata yi kaza to amma da suka gare abin da yi kamar da dan alamun nasa a ciki to ba ya taska iya ko yi sun rabu da mutunci su suke nan su gaba Allah ya bada sa
ya alima su kalle ka
eh to gaskiya lokacin da muka fara ba mai da ba kalle mu ba wasu su ce mana ma ku ta wasu su zage mu wasu waye to sai gashi yanzu kuma abin Allah ya ce maka dai ba dai kamar da ba
an gama karatu ne
eh to dai ban gama ba gaskiya
to ana da niyyar ko ma karatu
eh gaskiya ana da niyyar sai ma ku
ya san ki gaba
kun yi mun da ina da 3 ne
o ba ka gama su kalle
eh ban gama
sai ka waka da kuma karatu
eh to ai ai wani abu bane iya waka ai sai tani ne sai kana da shi ne ba ko yaushe ake yi bane an san a ba a dauke mu hankali gaskiya
to ne babban burin sa a harka ta waka
to ban buri na gaskiya ne wuce na samu abin da nake so wato a samu tuna a popular ai wai da yake to ne a wanda bari ni kaga gaskiya
a wajen ka wani irin sakon
kake isa to gaskiya dai ba ma irin wanda ba na isa wa
wani
kafin sai wani irin wani ne wani to sabon da nafi isarwa dai sako akan yawancin mutanen da zaka ji akwai mutanen da suna waka to amma ba su san me waka ba su je su ta zagi da dai abun da yake da bai kamata ba bai ci do ai to amma dai gaskiya yawanci wakoki na nafi akan mutanen da suke irin wannan su dina ba kyau bane kala da kasin da ba su ne suke sa mutum ya zama wani abu ba ko dai waye wasu kuma sun an musa wani abun ma sai su dinga ɗauka da zafi kuma su dinga mun mutane suna zagin su waye to gaskiya na fiye waka akan irin wannan kawai su dinga bari komai daga ubangiji can Allah ya tsara za ka samu abu to ba wanda zai gaishe ya hana ka
to shi ne al'adar shirin da muka yi wa ita su yi ke mana wani kusa ya nuna a shi idan muka tsaye ka muka kashe mana break da gani shi za ka yi ko fa za ka taka yi
a ba mu tsala ai za mu dan tsala
okay
okay yanzu nakan iya cewa jajjayi ni a gari that's why they call me party if you need a gari if you need agar agari, get my number, you can call, look my body and my soul, I don't have money, turn my soul, that's our journey, na daya garin haka gani nan abun hanya mu muke kifa babu tsaya ke babu tsaya eh kamar haka ai bi go in mana to dai ai abu da dole sai ana dan hada hada ai yau na dan oh to dike nan
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria.